Masoyata, Aminiata, Kimbani so, Kimbani kauna kinye minigata, Kinsoni achi kiumuya kiraya kauna, Ndanireke kukwile so, aria keika aure. So kina baki yarda da gaskiya ki taimake ni ki bani kanki ni kuma zamba ki komai gare ni ki sake jani ko ina ki kai ni dan Allah Farida kake yau da reni. I want to love you, hug you, kiss you, ki di 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 di. I want to love you, hug you, kiss you. Ciana fuskana sanke bai musuntuwa na kwanta na tashi da sanki yayi karuwa amana ta kin karba dole in yi godiya na gane in bake ba ni ba dariya. I want to love you, hug you, kiss you.
Apa muna sora kau na.